This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar wannan babbar rana ta Juma'a, 24 ga watan Janairu na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labarai.
To Zahara, wata tankar yaki ta Isra'ila ta halaka wasu Falasɗinawa biyu a yammacin birnin Rafa dake kudancin Gaza jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kwanan nan zai tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin. Sannan 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun gabatar da wani kuduri na bai daya jiya Alhamis, wanda zai soke alfarmar da aka yi ma China a tsarin kasuwanci da Amurka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewar kamfanin haƙar ma'adanai mallakar Faransa Orano ya sake maka gwamnatin mulkin sojin Nijar ƙara a gaban kotu kan takaddamar da ke tsakaninsu, bayan da gwamnatin Nijar ɗin ta soke lasisin kamfanin a watan Disambar bara.
Kamfanin Orano abin da ya kutu shi wani haƙƙi gare shi musamman ga arzikin na ƙasar Nijar. Kamun ta nemi haƙƙin ta, ita ta bada haƙƙin talakan Nijar a sanadiyyar aikin na Orano.
Sannan biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ficewar Amurkan daga hukumar lafiya ta duniya. Haka zalika ana sa ran Amurka za ta rage kudaden tallafin da take baiwa Majalisar Dinkin Duniya. Muna tafa da rahoton. Bayan nan Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya, kuma a yau shirin ya jiyo ra'ayoyin 'yan kasashen Afirka kan sabon shugaban na Amurka Donald Trump da kuma maganar noma da man fetur a Najeriya. Sai kuma nasiha daga malamai albarkacin wannan babbar rana ta Juma'a. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fata an tashi lafiya ga labaran. Wata tankar yaki ta Isra'ila ta halaka wasu Falasɗinawa biyu a yammacin birnin Rafa dake kudancin Gaza jiya Alhamis, a cewar hukumar sintirin farar hula ta yankin. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana nazarin harin bisa ga wasu rahotannin kafafen labarai. Rafa dai na daura da kan iyakar Masar. Wannan hari dai na zuwa ne a 'yan kwanaki da fara aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ta fara aiki ranar Lahadi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas, wadda ake kyautata zaton za ta yi akalla makonni shida tana aiki. Jiya Alhamis ɗin har ila yau, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe wasu mambobin ƙungiya mai da'awar jihadi waɗanda ke da hannu a wani mummunan harin da aka kai kan wata motar bas a yammacin kogin Jordan a farkon wannan watan. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce kwanan nan zai tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin don ya yi ƙoƙarin matsa ma shugaban na Rasha ya kawo ƙarshen yaƙin da ya shafi shekaru kusan uku yana yi kan makwabciyar ƙasa Ukraine. Miliyoyin rayuka sun salwanta, wannan mummunan yaƙi ne, abinda Trump ya faɗa kenan ta kafar bidiyo daga Washington ga jagororin kamfanoni da ke taron ƙasa da ƙasa kan tattalin arziki a Dover, Switzerland. Ya ƙara da cewa Ukraine ta yi shirin sasantawa duk da yake ba a yi shelar shirin fara tattaunawa ba. Ya ce wannan wani yaƙi ne wanda tun asali bai ma kamata a ce an fara shi ba. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun gabatar da wani kuduri na bai daya jiya Alhamis, wanda zai soke alfarmar da aka yi ma China a tsarin kasuwanci da Amurka, wanda zai kawo ƙarshen rangwamen haraji, wato de minimis, kan ƙananan kayayyakin da China ke shigowa da su. Wannan ƙudurin doka, wanda ciyaman ɗin kwamitin majalisar wakilai kan harkokin China ɗan Republican John Mulliner ya gabatar, na zuwa ne bayan da shugaba Donald Trump ya fitar da wani ɗan rubutaccen saƙo ranar Litinin mai bukatar manyan jami'an gwamnatinsa su yi nazarin kudirin doka kan wani matsayi na dindindin da aka baiwa China PNTR a takaice a hulɗar kasuwancinta da Amurka. A shekara ta 2000 ne Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta amince da baiwa China wannan matsayi na PNTR wanda har ma ya bata damar shiga kungiyar cinikayya ta duniya WTO. To amma Amurka ta yi ta bankaɗo wasu coge da gwamnatin China ke yi a tsarin tattalin arzikin ƙasar, ciki har da sassauci mai yawa da take baiwa wasu muhimman kamfanoni a ƙasar waɗanda ke kaiwa ga saba ma ƙa'idar wannan cinikayya ta duniya.
Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim Ka'almasi Garba zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Yanzu bari mu shiga babin rahotannin namu. Kamfanin haƙar ma'adanai mallakar Faransa Orano ya sake maka gwamnatin mulkin sojin Nijar a gaban kotu kan takaddamar da ke tsakanin su game da haƙar ma'adanan a arewacin ƙasar, bayan da gwamnatin Nijar ɗin ta soke wa kamfanin lasisin haƙo makamashin uranium a watan Disambar bara. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin Orano mallakar kasar Faransa ya sanar da sake maka gwamnatin Nijar a gaban kotun, bisa da bayanin da ya ce gwamnatin Nijar kin ta yi masa a harkar kasuwancin ma'adanan da yake haƙowa, wanda ya jefa mahaƙar Somayar da ke arewacin Nijar a cikin mummunan yanayi na rashin kuɗi tare da haddasa masa asara mai yawa. Matakin dai na zuwa ne bayan korar ƙarar da Orano ya shigar kan gwamnatin Nijar a watan Disambar shekarar da ta gabata kan kwace masa lasisin haƙo uranium a mahaƙar Imuraren. To sai dai da yake tsokaci Ilyasu Abubakar, mamba a ƙungiyar da ke sa ido kan yadda ake haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a Nijar, na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta tanadi ƙwararrun masana da kuma waɗanda za su shigar mata a gaban kotun.
Kasan Niger ya kamata ɗauki masana ƙwararre ta wannan fanni wanda za su zawa a can su kai hujjoji masu gamsawa, don sabida a can ma a wajen shari'anta za mu samu galaba a kansu. Amma abu ne wanda kun san su abu ne wanda sun ji masu na cikin shi, kuma mutane ne masu ɗankaran hali, kenan za a bi sau da ƙafa ko waɗanda za a ɗauka wurin aikin ya zama mutane ne wanda an yarda da aƙidojinsu, tunda mutane ne masu ɗankaran ɗumbin kuɗi, suna iya saya waɗanda ma za a ɗauka su yi aiki, kenan sai a yi taka tsantsan ta waɗanda za a ɗauka su yi mu wannan aiki ya zama mutane ne wanda ba su da kuɗi, ya zama mutane ne wanda ba a iya sayen su da kuɗi.
A wannan karon kamfanin ya shigar da ƙarar ne a gaban cibiyar da ke warware saɓani da zuba jari da ake kira SIRD, inda yake neman a biya shi diya daidai da asarar da ya tafka a mahaƙar uranium ɗin da ke arewacin Nijar. To sai dai a nasu ɓangare ƙungiyoyin fararen fulla a Nijar ɗin na ganin kamfanin Oranon ne ya kamata ya biya diyyar ɓarnar da yi wa al'umma na zuba musu guba da ta haddasa musu cututtuka na tsawon shekaru masu yawa. Muhammad Abubakar ɗan ƙungiyar fararen fulla ne a Agadez.
Kamfanin Orano abin da ya kutun shi wani haƙƙi gare shi musamman ga arzikin na ƙasar Nijar. Kamin ta nemi haƙƙinta, ita ta ba da haƙƙin talakan Nijar wa'anda ya kiyo in ka je ka gan su yi abin tausayi ne a sanadiyar wanga aikin na Orano, daga su haƙƙinsu cikin wani hali wanda yake bai dace ba, tunda lafiyarsu ta galabaita ta wahalta. Gwamnatin Nijar ya jajirce abin da zai haƙƙin Nijar ya tsayuwar daka ya mai da wa'an Nijar haƙƙinsu. Yanzu ma dai shirye-shirye bai hana mutuwa, yanzu ma faɗo zasi.
To sai dai wasu 'yan Nijar ɗin na ganin a bi hanyoyin sulhu domin warware rikicin cikin ruwan sanyi yadda kowane ɓangare zai amfana. Malam Muhammad yana daga cikin masu wannan ra'ayin.
Abin da ya kamata gwamnati ya kamata ya kiro wannan kamfani na Orano su zauna ta inta, ya kamata a daidaita lamarin ga yadda kowa zai amfana da juna. Gwamnati ji kiro su a zauna bisa tabul a daidaita komi da komi, sake rijiyar yadda kowa zai amfani da kowa, yadda ƙasa a fidda mata kasanta a fidda wannan su kasu, hakan gaba za a haifar da dami ido ba. Ya kamata a hauta bar a yi maslaha.
Kawo yanzu dai gwamnatin Nijar ɗin bata ce komai ba game da wannan sabuwar takaddamar da ta kunno kai. To sai dai da yawa daga cikin 'yan Nijar ɗin sun zuba ido su ga yadda za ta kaya a gaban kotun tsakanin Orano da gwamnatin Nijar, yayin da rahotanni ke cewa wannan ita ce hayya guda cilo da ya rage wa Orano domin a bi masa haƙƙokinsa bayan da ya kasa cimma nasara ta hanyoyin sulhu. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari ci gaban labaran duniya.
To Zahara, Lebanon wadda ta gurgunce a siyasance na tsawon sama da shekaru biyu, yanzu mutanenta na kallafar ransu kan sabon shugaba Joseph Aoun, wani tsohon kwamandan soji wanda yayi alƙawarin kawo ƙarshen rashin kwanciyar hankali a ƙasar. Da yawan su ma sun yi fatan dawowar shugaban Amurka Donald Trump bisa gadan mulki, wanda yayi tasiri wajen cimma tsagaita wuta da aka yi da Isra'ila, wanda ya kawo kwanciyar hankalin da aka dade ba a samu ba. Zaben Janar Joseph Aoun a Lebanon ya kawo ƙarshen shafi shekaru fiye da biyu da aka yi babu shugaba. Da dama na ganin Hezbollah da mukarrabanta ne Umul Aba'isin kasa ciki wannan matsayin, inda suka yi takin duguni dan takarar da ba zai bi ra'ayinsu ba. Civil Rights Director manufofin jama'a kungiyar Kulana Irada ta ce,
"It's a fact that the election of Joseph Aoun is the direct..."
Ta ce tabbatacce ne cewa zaben Joseph Aoun na da nasaba kai tsaye da galabar da aka yi kan Hezbollah. A ƙarshe, 'yan kwana-kwana a kudancin California sun ci gaba da tunkarar wutar daji nan da can jiya Alhamis a yanayi mai cike da iska da kuma busasshiyar ƙasa. Gobar Hexfire da ta ɓarke a tsaunukan arewa maso yammacin Los Angeles daura da Castaic Lake ranar Laraba ta sa hukumomi sun yi gargaɗi ga mutane sama da 50,000 da su tashi. An kuma baiwa mutanen da ke kusa da wutar ta Hexfire shawarwari kan yadda za su ɓullo ma hayaƙi da kuma ƙurar da iska ke kaɗowa. Hayaƙi da toka na iya illa ga kowa, hatta waɗanda ke da lafiya, a cewar Dr. Mantu Davis.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa Amurka ta fice daga hukumar lafiya ta duniya, to ana sa ran Amurkan za ta rage kudaden tallafi da take baiwa wasu hukumomin Majalisar Dinkin Duniya ma, ciki har da na ficewar Amurka daga yarjejeniyar Paris ta Majalisar Dinkin Duniya da kuma yarjejeniyar yanayi ta ƙasa da ƙasa. Wakiliyar murya Amurka a fadar White House Patsy Wudakuswara na dauke da rahoton.
Majalisar Dinkin Duniya za ta fuskanci yanayin rashin kuɗi idan Amurka ta janye daga alƙawuran ƙasa da ƙasa, ciki har da kasancewar ta mamba a hukumar lafiya ta duniya.
Mai magana da yawun hukumar lafiya ta duniya Tariq Jasaravic ya ce,
"It was 18% of the budget in 2023.
Kusan kashi 18 cikin 100 na kasafin kuɗin shekarar 2023 fa kenan. Kuma kamar yadda na faɗa, Amurka ce ƙasar da ta fi kowacce bayar da tallafin.
A ranar farko da ya hau kan karagal mulki a ranar Litinin, shugaba Donald Trump ya rattaba hannu kan wasu umarnin zartarwa, ciki har da na ficewar Amurka daga yarjejeniyar Paris ta Majalisar Dinkin Duniya da yarjejeniyar yanayi ta ƙasa da ƙasa.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce,
"The United States will not sabotage our own industries."
Amurka ba za ta bari masana'antunmu su lalace ba, yayin da China ke gurɓata muhalli ba tare da hukunci ba.
Amurka ita ce ƙasa mafi girma a duniya wajen samar da makamashin da ke haifar da ɗumamar yanayi. Har ila yau ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa ba da gudunmawar kuɗi ga Majalisar Dinkin Duniya. Yayin da ake zaman tantance ta a Majalisar Dattawan Amurka a Talata, wakiliyar da Trump ya nada a matsayin jakadiyar Majalisar Dinkin Duniya Ellie Stefanik ta ce hukumar kula da ƙananan yara ta UNICEF da hukumar samar da abinci ta duniya suna da tasiri a hukumomin Majalisar Dinkin Duniya. Sai dai kuma za a yanke tallafin da ake baiwa hukumar agaji da ayyuka ta Majalisar Dinkin Duniya UNRWA da ke taimakawa 'yan gudun hijirar Falastino.
Our tax dollars should not be complicit in propping up entities that are
bi kamata mu rinka baiwa kungiyoyin da ke sabawa muradin Amurka masu zamba da cin amma da cin hanci da rashawa ko ta'addanci kudaden mu ba. Lokacin da Trump ya rage yawan kudaden da Amurka take baiwa hukumomin Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 2017 a lokacin wa'adinsa na farko, kasashen tarayyar Turai sun kara yawan kudaden da suke badawa, amma yanzu sun mayar da hankali wajen kashe kudaden kan tsaro don taimakawa Ukraine akan mamayar da Russia ta yi mata, kuma saboda shakkun da Trump ke yi game da taimakon Kyiv.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce,
Now that the new administration in the United States has taken office, it is more important than ever for Europeans.
Da yake yanzu sabuwar gwamnatin Amurka ta fara aiki, yana da muhimmanci fiye da kowane lokaci a baya ga Turai, ga kasashen nan namu biyu, wato Faransa da Jamus, su taka rawar gani wajen tabbatar da haɗin kan Turai da kuma kwakwaran 'yancin kan Turai.
A halin da ake ciki, da wuya China ta faɗaɗa tallafin da take bawa Majalisar Ɗinkin Duniya. Richard Gowan, daraktan Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙungiyar rikici ta duniya ta Skype, ya bayyana cewa
Chinese officials are also realistic that their country is facing some economic headwinds and
jami'an China sun nuna cewa ƙasarsu na fuskantar wasu kalubalen tattalin arziki kuma ba su da dimbin kuɗaɗen da za su iya bayarwa. Don haka ina fargabar cewa babu wata ƙasa mai ba da tallafi da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta dogara da ita.
Wannan shine karo na biyu da Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar Paris ta 2015. Wanda ke da nufin kiyaye dumamar yanayi daga matakan masana'antu ta hanyar yanke iska mai dumama yanayi. Masu sharhi sun ce sauya matsayin Amurka na iya sa wasu kasashen su dauki alƙawuran kare yanayi da muhimmanci.
To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba.
Manuniya. Sannu dai, mahukunta a Nigeria na ci gaba da mai da hankali akan wadata ƙasa da abinci.
Abinda muke tunani, in Allah ya yarda, jihar Jigawa za ta bada kashi 30 na shinkafar da za a ci a Nigeria.
In gaskiya akai so kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan a ƙara mata kuɗi.
Game da hawa da saukar farashin mai a Nigeria kuwa masu radaki ne ke cewa gwamnati ce kawai ba ta son ganin ta yi wa 'yan ƙasar ta sassauci.
Gwamnati ta take kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa ɗan ƙasa tallafi akan abin da ya shafi mai, amma za ta iya ba tare da ya sara.
Kasashen Ghana da Niger kuwa cewa suke suna da babban burin samun taimakon tabbatar da ana tare daga shugaba Donald Trump ɗin da ya kama ragamar shugabanci.
Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci.
Abinda muke dako ga wannan sabon shugaban ƙasa a ƙasarmu ta Niger shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka.
Waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da kan baje bayanai babu muzanci. Shiri na 205 cikin jerin shirye-shiryen Manuniyan da ke jirge jawabi cikin harshen Hausar da babu ha'inci. Ha'incin kuma shine gwamna Umar na madin jihar Jigawa yace za su tabbatar da sun tunkuɗe don haɓaka harkar noma da samar da isasshen abinci ta yadda babu wani dogon turanci.
Mun kafa santoci guda 60 a jihar nan. Kowace mazaɓaɗɗen majalisa da take jihar nan akwai santa guda 2 aka ba. Kuma kowace santa za a kai mata tantan guda 5, za a kai mata injin casa guda 2 da abun shuka da abun feshi da dukkan kayan noma da kake tsammani za a kai a kowace santa. Duk wani mutumin da yake jihar Jigawa zai iya zuwa ya ba da kuɗi a masa haya, kuma za mu yi shi a cikin rahusa inda talaka domin dan su aka yi dama. So a bisa tsarinmu da tunaninmu jihar Jigawa a zuwa wani lokaci mai zuwa yanzu dai mu ne jiha ta farko wanda suka fi kowace jiha noman zo, wani jiha da muka fi kowace jiha noman riɗi, wani jihar da muka fi kowace jiha noman alkama, kuma mu ne na biyu a noman shinkafa. So abinda muke tunani in Allah ya yarda, jihar Jigawa za ta ba da kashi 30 na shinkafar da za a ci a Najeriya zuwa wani lokaci insha Allah. Haka zalika muna tunanin jihar Jigawa za ta iya ba da kashi 40 zuwa 50 na alkama da ake bukata a Najeriya.
Sai dai shi shugaban kwamitin kula da ma'aikatar ayyukan noma a majalisar dajen tarayyar Najeriya Sanata Salihu Mustapha cewa yake kankantar kuɗin da aka ware wa harkar noma cikin kasafin kuɗin wannan shekara alama ce da ke nuna cewa gwamnati ta gaza baiwa harkar noman muhimmanci.
Budget da shugaban kasa ya kawo mana na shekaran 2025 din nan in gaskiya akai so, kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan a ƙara mata kuɗi. Domin in kuka tuna shekara da ya wuce budget da aka kawo a percentage dinta ya zama wajen 4.7% da annual budget din. So mun lura wai budget da aka kawo wannan shekara maimako a samu ƙari ta dan samu dan raguwa ciki, shi yasa muka ce dole a duba hanyoyin da za a taimaka a gawai wannan budget at least a ce an ƙara zuwa gaba. Domin kar ku manta Najeriya tana cikin kasashen da yake wai sun sa hannu a wata agreement da aka ce kowane kasa ta samu ta dinga ware 10% din annual budget dinta ma harkar noma. Shi yasa muka ja hankalin ita gwamnati dole a sake duba wannan budget din saboda ita harkar noma ta samu biyan bukatanta.
Game da maganar farashin mai a Najeriya kuwa mataimakin shugaban kungiyar masu motocin da kuma mai a Najeriya reshen arewa maso yamma Alhaji Sani Idi dan Fulani ne ke cewa gwamnati dai za ta iya saida wa talaka mai a farashi mai sauki idan dai za a saida adalci.
Gwamnati ta take kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa dan kasa tallafi akan abin da ya shafi mai, amma za ta iya ba tare da ya sara. A cikin gaggammai da ake hakowa akwai wani adadi wanda ake warewa wannan na cikin ƙasa ne. In aka ce okay yau Dangote gashi nan sai a biya kuɗin hakowa da kuɗin taciya, shikenan sai a saida wa mutanen jama'a man a wannan farashin.
Bana an ce an yi budget din wannan shekara ta 2025 za a dinga haƙar gangar mai miliyan 2. Kamar kana cewa daga cikin wannan adadi a ware wani
akwai ne ba wai a ware bane, a cikin wannan adadin akwai na cikin ƙasa
a bisa doka.
Eh amma da yake da lokacin da ba refineries masu aiki gaba daya ake hankada shi, shine kaji watannin baya ake cewa a bada mai da naira a saida da naira. Wannan man ne wannan wanda ake hakowa da yan kasa din, ba wancan dai da ake bangaren da ake
nasayarwa
ba, ake fitarwa neman kudi ba wannan bane, wancan ba zai tabuwa. Wannan saboda bukatar cikin gida ne, ko a saida shi da arha ko da tsada wannan dai bukatar cikin gida ne.
Su kuwa masana harkokin tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa irin su Malam Irbad Ibrahim na Ghana cewa suke zuwan shugaba Donald Trump a karo na biyu zai ƙara ƙarfafawa ƙasashen biyu zumunci.
Kan lamarin tsaro akwai kwararren alaka tsakanin Ghana da Amurka. Domin ita Ghana tana samun tallafi a gun Amurka kan lamarin tsaro, suna turo mana masu horo, haka kuma akwai jami'a da aka bude ta na Kofi Annan International Peacekeeping Training Center, saboda shi zaka ga agaji na fitowa a gun Amurka. Sannan na biyu na yau da kullum Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci, saboda wasu matasan mu nan wani lokaci ma wani talibin jami'a a Ghana ya je ya joinin irin kungiyoyin da ke yaki-yaki aka kasan waje. To akwai wasu lamuran da suka shafi tsaro da ita Amurka ke taka kafan Ghana ta ce cikin ayyanku ga daya ko biyu dan ga sun je sun samu horo na raba bindiga ko jefa bom da sauransu. Saboda shi alaka ne kan lamarin tsaro, Amurka na turo mana irin motoci da ake bukata kan da iyakokinmu har satan da Burkina Faso kan da dai Ghana wurin patrol wurin bincike kan da dai ayyaki ai kasan Ghana da irin hare-hare
shi ma dai mallam Abdul Mumin Usman na jamhuriyar Niger ya ce suna ganin rantsar da sabon shugaba Trump zai kara karfafa kararin kawance tsakanin Niger da Amurka ta hanyar jakadanci
abinda muke dako ga wannan sabon shugaban kasa a kasar mu ta Niger shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka hulɗa wadda ke kyautata diplomasiya da kyautata kuma harkoki na tsaro da sauransu abubuwan da muke tunkara kalubale wanda muka tunkara na tsaro a halin yanzu da na tattalin arziki da wasu zantuttuka wanda suka shahi wato kawance na cikin duniya idan muna bukata muna son Amurka dauke mu wato kasa daidai da kowace kasa cikin mutuncin mu kuma ta kawo muna wato gudunmuwarta bisa harkar tsaro muna son mu yi abuta da Amurka don saboda suna da kwarewa bisa ga harkar tsaro da yaki da wannan annoba ta ta'addanci kuma bisa ga tattalin arziki ma muna neman nan ma mu samu wato kawance da Amurka don saboda mu haɓaka tattalin arzikin mu ta hanyar gina hanyoyi da sauran ma'aikatu zan baka misali a nan kasar Niger a birnin Yamai wato gada ta farko wanda an ka shinkida bisa gulbi wanda ya haɗa bangaren biyu na birnin Yamai Amurka ta yi mana kuma a baya-bayan nan ma cikin abin da ake kira cooperation ginta ta mana hanyoyi masu kyau
wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwanan duniya kuma babu wani kawaici domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 854 ne su yi sallamar sakin kujerin da akan su ne dama ake ta faman yi musu fadanci kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Sulaimu Barman jamhuriyar Niger da Idris Abdullahi Bako na Ghana sai Mahmud Ibrahim Kolin jihohin Kano da Jigawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu habaici ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya
gaishe ka yanzu kuma ga nasihar malamai
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sunana Ibrahim Abubakar Adam Al-Fullati daga kungiyar Shamsul Islam nasihata ga yan uwa musulmi da farko dai musamman nasiha ta yau na son yi ma yan uwa musulmai malamai musamman makaranta addini cewa su ja hankalin al'umma akan su ci gaba da roƙa ma ƙasar nan zaman lafiya musamman ma yadda abubuwa suka zama sun hargitse masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu mu daina zargin junanmu mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa akwai rawar da zai taka wajen yi ma ƙasar nan addu'a kuma ba a san daga wani baki ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'a ba dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce subhanahu wa ta'ala mamallakin ku Allah ya ce ku roke ni zan karbi addu'ar ku kuma ku kyale waɗanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin maida al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta waɗannan al'amura domin waɗannan mutane waɗanda suke yin ta'addanci ko masu garkuwa da mutane duka bayi ne na Allah Allah ne ya yi su kamar yadda Allah ne ya yi kowa saboda haka Allah ne ya yi maganin su saboda haka idan abin daga laifinmu ne Allah ne maganin abun idan daga laifin wani ne ma Allah ne maganin abun Allah shi ya san yadda zai magance mana waɗannan matsaloli gabaki ɗaya Allah ya ba mu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
To Zahara wata tankar yaki ta Isra'ila ta halaka wasu Falasɗinawa biyu a yammacin birnin Rafa dake kudancin Gaza jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kwanan nan zai tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin. Sannan 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun gabatar da wani kuduri na bai daya jiya Alhamis wanda zai soke alfarmar da aka yi ma China a tsarin kasuwanci da Amurka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da maimaitin shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya bada umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima idan Allah ya kai ni.